mafi fitattun al'umma mu'minun shi ne mu'minin mujahidun wanda yake jihadi yake fama bi nafsihi da ran shi wa malihi duce shi fi sabilillahi dan ciyar da addinin Allah gaba wannan shine baban da zamu tashi kenan ba na kasan shi ba kenan zamu ci gaba hadisi na 1185 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله قالوا ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدعو الناس من شره وأن حديث إلى سعد بن السنان الخدري قال قال يا غريش يأتي قيل يا رسول الله an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas afdal a cikin mutane wane ne afdal wanda yake mafifici wannan yana nuna mana himma aliya ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai madaukakiyar himma akwai bai yarda da karamin abu yana nema da abin da yana nema abin da yake afdal musamman kuma al'amari na lahira fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minu yajahidu fi sabilillah mu'minin zai dinga kokari dan ciyar da addinin Allah gaba bi nafsihi zai dinga jihadi da ranshi wa malihi da duke shi mana abin da ya maida ci gaban addinin Allah koda kuwa duke shi gaba ɗaya za ta kare ci gaban addinin Allah koda rayuwar shi za ta kare qalu thumma man suka ce bayan shi kuma ha qala mu'minin fi shu'bin min ash-shi'ab mu'minin da yake cikin wani lalloki daga lallokai aka ce ashebu shine al-intiraju bainal jabalaini kamar hanya wani bula wani titi tsakanin dutsi da dutsi ya ce ga duwatsuna ta tsakanin dutsi sai a samu wata hanya wata kafa to wannan shi ake ce mushrib mu'mine kenan wanda yake shibun min ash-shi'abi yattaqillaha yana jin tsoron Allah wa yad'u an-nasa min sharri ya bar mutane kuma ya rabu da mutane dan saboda kai cutar rasu da sharrin shi wannan yana nuna mana mafifici a cikin mutane shine mai jihadin daukaka addinin Allah wannan yana nuna fadla na jihadi jihadi tare da kowace fuska daga fuskocin jihadi sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa zirwatus salamul islam shine al-jihadu fi sabilillah sannan kuma fadla na mu'minin da zai samu wata kafa daga kafafe ya kaurace ma al'umma a lokacin da fitintunu suka yi yawa amma in ba gudun fitina ba kamar lalaci ya game al'umma irin alamomi na ƙarshen duniya ta yadda babu wata majalisa daga majalisa wadda zaka zamna face saban Allah kuma ba za ka iya gusar da abin ba kana jin tsoron ma kai kanka za ka iya zama kamar mutana to a nan gurin ya abin da yake mutum ya kaurace nan sassa yace khairu malul muslimina ghanamun yatatabba'u biha sha'ab aljibal wa ma'ul qatar yafirru bi dinihi min alfitani amma in ba nan ba a nan sassa yace almu'minu alladhi yukhaliqu an-nas mu'minin da zai dinga cudanya da mutane wasbir ala azami dau hakurin cutar wasu khairin shi fi alkhairi min almu'min alladhi la yukhaliqu an-nas wa la yasbir ala azami an abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul matalul mujahid fi sabilillah kwatankwajin mai jihadin daukaka addinin Allah kaga almujahid fi sabilillah wanda zai jihadi ba dan riya ba ba dan ahadi ba ba kuma dan kabilanci ba ba dan bangaranci ba a fi sabilillah an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqatilu hamiyya wa rajulun yuqatilu shaja'a ayyuhum qatala fi sabilillah qala man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah mutanke yaki dan a ga jarumta shi da sadaukantar shi da jajircewar shi mutum ne yana yaki saboda kabilanci da bangaranci wane ne wanda yayi dan Allah
sai ce man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa fi sabila wanda ya idan kalmar Allah ta zama daukakiya to shi yasa kaga ake cewa jihadun fi sabilillah kokarin tacciyar addinin Allah gaba wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabili Allah shine mafi sanin wane ne yayin dan shi saboda ikhlasi abu ne na tsakanin Allah da bawa kenan wallahu a'lamu Allah shine masani biman yujahidu fi sabili akan wane ne wanda yake jihadi dan shi shi yasa an samu wadanda sun fita jihadi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma an kashe su a gurin yaki abin da yake bayyana a zahiri sun yi shahada amma manzala sa sai ce a suna huta daya yayi gajan hakuri ya karasa kanshi da kanshi wani kuma ya saci dukiya ta ganima a zahiri ana tunanin kamar suna aljanna sun yi shahada ashe ba haka ba shi yasa kaga babu wani wanda ake yanke ma kace wani yayi shahada sai dai kace ana muna kaunar Allah ya karbi shahada shi wani yana aljanna saboda ya mutu a gurin yaki ba lalle wannan alim bi mai jahidu fi sabili kama talis sa'im alqa'im mai jihadi dan Allah kwatankwacin shi kamar as-sa'im mai wuni azumi alqa'im wuni qiyamul layl sannan wa tawakkala Allah Allah ya lamunce Allah ya bada tabbas ya bada lamuni lil mujahid fi sabili ga duk wanda zai jihadi dan addinin Allah ya daukaka jihadi da iliminka jihadi da dukiyarka jihadi da rayuwarka bayan ya tawaffahu Allah Allah zai karbi ran shi ko dai Allah ya karbi ran shi samu shahada ko kuma an yi dakhilahu aljannata Allah ya shigar da shi aljanna aw yarji'ahu saliman ko Allah ya dawo da shi yana kubuce yana da aminci ma ajrin tare da gwaggwaban lada aw ghanima ko kuma ya samu ganima wannan yana nuna mana afdalul nasi a ci al'umma wani shine mai jihadin daukaka addinin Allah saboda babu wani abin da Allah subhanahu wataala ya fi so kamar waɗanda za su tsayi akan addinin Allah in tansurullaha yansurku saboda haka kenan wanda za su tsayi akan jihadin daukaka addinin Allah wannan hadisi bukhari ya maimaita shi a jihadin babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam lakum al-ghanaim lokacin da ya kawo magana wancan wanda ya zamanto kenan ya dauki abin da yake na ganima sannan a al-iman babu jihadi min al-iman iya daga imanin jihadi a kitabu tauhid babu wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina mursalina da kuma babu qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi nan ma dai ya kawo wannan hadisi wannan ya nuna mana mafifici a cikin al'umma mai jihadin addinin Allah ya daukaka ko jihadi na ilimi ko jihadi na dukiya ko jihadi wanda yake na jihadi wanda mutum zai tsayi akan yi na dukiya shi babu darajatul mujahidin fi sabilillah wannan babin zai bayyana darajoji da matsayika wanda masu jihadin daukaka addinin Allah suke samu a lahira masu kokarin daukaka addinin Allah Allah bai yarda musu da daraja kwaya ɗaya ba Allah ya yarda musu da darajoji dama Allah ya ce wali kullin darajatun mimma amilu lalle kowanne suna da darajoji sababin abin da suka aikata wannan yasa kenan wanda suka yi tsayi akan jihadi ko da na ilimi ma tunda Allah ya ce yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wanda Allah ba ilimi yana daga su da darajoji masu yawa ما دام سنجي جهادي دون علم الناس وأنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله دون دي بادك سكيادة الله يبادك سكيادة من صلى الله عليه وسلم سوى في أيام أبو شيني الإيمان دام تنزي جي جهادي باب إيماني يا أيكم بنزا سيدي زمنتو إن الله يسر جنة ولو برجل فاجر ونياني مي بمن صلى الله عليه وسلم كيش saboda haka matakin farko na kabulin amal imani man amana billahi wa rasuli duk wanda ya bada gaskiya da Allah da manzo wa aqama as-sala ya kuma tsaye da sallah kaga abin da yake bin bayan sallah wa sama ramadan yayi azumin ramadan kana haqqan ala Allah lalle haƙi ne ga Allah wannan fadla ce
babu wani mai wajabta man Allah subhanahu wataala abu ubangiji subhanahu wataala shine kataba rabbukum ala nafsihi rahma wannan fatala ce daga Allah haqqan adamna Allah ya lazumta ma kanshi an yudkhilahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna jahada fi sabilillah ya jahadin daukaka addinin Allah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha ko kuma bai huta ba bulaguran jihadi ma a kasar da aka aihe shi ce ya zamana matsarri an samu al-imanu billah an samu tsere sallah an samu azumin ramadana qalu ya rasulana afala nubashshiru an-nas bazamu ma mutane al-bashir ba saboda nan sai na ce bashiru wala tunaffiru ku yi bishara ga al'umma kar ku dinga kore su duk abin da kaji gara ba sa ne wanda zaka hodi ma al'umma su zabura su bi Allah to ka karantar da su qala inna fil jannati 100 daraja ce aljannat daraja 100 ce adda Allahu lil mujahidin fi sabilillah Allah ya tanadar ga masu jihadin daukakuwar addinin Allah ma baina darajataini tsakanin daraja ta 1 zuwa ta 2 kama baina sama'i wal ardi kama tsakanin sama da kasa kaga kolin to kuma wannan daraja 100 fa idza sa'altum in zakuru Allah sa'altum Allah fas'aluhu lil firdaus kurji Allah subhanahu wataala firdaus karshen gurin shakatawar ɗan aljanna firdaus wanda ba da aljanna ba kenan yana son karshen kokuwar gurin shakatawa to sai dai je jannatul firdaus shine ya je karshen gurin shakatawa shi babu wani gurin shakatawa ba halicciyon gurin shakatawa ba wanda ya kai jannatul firdaus ita ce karshen gurin shakatawa ɗan aljanna fa innahu awsatul janna saboda ita ce awsatul janna mafificiya aljanna wa ala aljanna ita ce mafi koli na aljanna urahu fawqahu arshur rahman ina ga cewa yi fawqahu arshur rahman bigiran da ya kere ta shine al arshin Allah shi yake gaba da ita shi kuma al arshi babu wata halitta wanda take gaba da shi to kaga karshen koli na gurin shakatawa na aljanna kenan karshen kolin wannan darajojin jannatul firdaus wa minhu tufajjaru anharul janna kuma duk wata koramar da ka sani ta aljanna wanda ubangiji subhanahu wataala ya labarta mana to wa minhu tushen asalin koginta daga jannatul firdaus ne wanda Allah subhanahu wataala ya ce masalul jannati allati wu'ida lilmuttaquna misali kwatankwacin aljannar da aka yi alƙawarin ta ga masu tsoron Allah fiha anharun min ma'in ghairi asil akwai koramu na ruwa koramu daban-daban anharu saboda ruwan ma in kana son ka ga wani kular na ruwa da wani launin ruwa da wani ɗanɗanon ruwa kaga dai ruwa na duniya baya baka ɗanɗano ba to amma wadancan anharu wasu irin anharu ne wanda min ma'in na ruwa ghairi asil to shi wannan ruwan ya sha bamban kalan daɗin shi kowace korama tana bada yanayin dadin ruwa da yanayin kamshin ruwa da yanayin amfanin ruwa daga wannan anharu yanda ka san dai a duniya yanayin ruwa kan shan bamban wancan zuwa wancan dadi gardi to haka anharun waɗannan sun sha bamban waɗanda suke na ruwa wa anharu min labani lam yataghayyar ta'amu koramu wanda suke mabambanta shi ma na madara kaga kawai mun san launin madara mun san kalan madara guda ɗaya a duniya to kaga waɗancan anharu ne na madarorin waɗancan mabambanta shi za ka ce ma anharu koramomi mabambanta min labani wa anharu min khamri ladzatin lisharibin koramu ne na giya mabambanta wa anharu min asalin musaffa kuma koramu ne mabambanta wanda suke na zuma wanda take tatacciya dukkanin wani dangin mashrubin da za ka sha to zaka samu yana samun tushen asalin shi kogin shi daga jannatul firdaus wannan anharu da aka gaya mana an gaya mana ne a masalu misali ne aka ba mu karka dauka iya kwatankwacin waɗannan anharu su kadai ne anharu wanda suke na aljanna a waɗannan abubuwan da muka sani na masharubu waɗannan abubuwan su ne muka to ya ka ba mu kwatankwacin misalin da zamu iya gane amma koramomin abe bansha akwai abin shan da babu kalan shi a duniya wa fiha ma tatahihi al-anfusu wa taladdu al-a'yun kaga akwai abin da duk wanda zuciya za ta yi mangari ta ji kwadayin shi to an tare da shi kuma inda zaka gane bambancin anharu
anharu ce wanda ba wai kududdufi bane ko rami ne aka fasa mata ta dinka gudana ko an yi wani bututu ko ka dauka tunda korama ta duniya abin da ka sani ko tsakanin dutse da dutse ko kuma ta kasa ko ta abin nan su wannan anharu tufajjaru kuma inda ka ga dama zai zamanto ka ja waɗannan idanu na anharu to anharu ne wanda suna gudana ba rami kamar yadda ibn qayyim ya ce wa anharu ha tajri min ghairi ukhududin jarad subhana munsikuha anil faytan koramomin suna gudana ba tare da wani kududdufi wani rami wanda aka fasa yace tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya rike su ya rike wannan koramomi din dan kar ya zama to sun kwarara sun malala sun bata maka gida ko sun bata ma abin nan babu malala kurama ta duniya ta rusa gida ta yi wane ne to min ghairi ukhudin jar subhana munsiku anil faytan Allah ya damke ta yadda kaga inna allaha yusku samatu wal ardu an tazula Allah ya rufe sama ga ta ne daga ne ta bi ghairi amadin tarawna yadda kaga ubangiji subhanahu wataala yake gudanar da hadari a sama kaga gashi nan gurin yana gudana a sararin samaniya kuma ba abin da ya rike shi yanda zaka ga tsuntsu aw lam yaraw ila at-tayri fawqa musaffatin wa yaqbidna ma yusbihunna illa ar-rahman to subhana man suku anil faytan Allah ne danke wannan korama zaka dinga gudana sama kana ganin ta ta ko ina amma ba za ta tararo ba ta malalo ta yi ambaliya babu ambaliya tare da wannan wannan diddan wai a cire ma dadar tarani ya san ba ana zancan duniya bane zance ne ake na lahira to waɗannan madara da khamaru da wannan da aka gaya maka irin na aljanna to kalan na aljanna ne kuma wannan dan a duniya su ne mashrubin da ka sani sai aka baka misali da su amma sai ka je can zaka ga wani abin da Allah subhanahu wataala a'adatu ibadi as-salihina ma la ayn ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basharin sai ka je can zaka ji wani sauti sautin da baka taba tunanin shi ba baka taba jin shi ba zaka rinka jin wani sauti daga lambuna na aljanna yana gudana wanda sai ka gyagge din dadi zaka rinka jin wani sauti da ɗan mata aljanna za su dinga rera maka waka baka san lokacin da zaka rinka gyada kai ba kuma azwajuhum ka gani Allah subhanahu wataala yace su da iyalan su a cikin aljanna yuhbaruna za zama suna walwala suna farin ciki da murna wata waka ce da abin nan da su ɗan mata na aljanna za su dinga yi to wannan kaga ka taba tunanin shi kaga baka taba tunani ba to aljanna ababe waɗanda suke na daban-daban da babu tunani akan wannan ga sunan gurbi Allah subhanahu wataala ya tanada saboda inna silatullahi al-ghaliya kaga hajar Allah tsadadda ce kuma mai tsada ce saboda haka imani amali salihu shine zai sa mutum aljanna Allah subhanahu wataala tabbatar da mu akai babul ghadwatu warrawha fi sabilillahi wa qaba qaws ahadukum min aljanna wannan babin zai mana bayani akan alghadwa warrawha fi sabilillah sabkon da mutum zai yi da kuma yammacin da mutum zai fi sabilillahi dan yada addinin Allah wanda zai sabkon kasuwa wanda zai to kai kuma yake sabkon zuwa makaranta ko karantarwa ko kuma ya da wani ilimi ko zai ta iya yadda addinin Allah zai daukaka wa qaba qaws ahadukum min aljanna da kuma bigiran da yake gurgurdan baka da tsirkiya na mata aljanna dan gurin da bai kai ya kawo ba ma na aljanna wayya inda za a tsaya gaba ɗaya aljanna wani lambu ne wanda yake na musamman shi yasa babu zancen rana ga gani babu zancen ka samu rana ko ka samu wani tsanani babu wannan abu Allah subhanahu wataala ya ce ba za ka samu ba a cikin aljanna wani yanayi wanda yake na zahi ko kuma wani yanayi na matsalancin sanyi yanayi ne wanda Allah subhanahu wataala ya tanadar wanda yake na ni'ima an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam la ghadwatun fi sabilillah lalle sabkon da mutum zai yi dan ciyar da addinin Allah gaba aw rawha ko yammaci khairun min ad-dunya wa ma fiha yahi duniya da duk abin da yake ciki kai sabko ka tahidan daukaka addinin Allah ko kuma kai yammaci akan wani al'amari na ciyar addinin Allah gaba to ladan ka gurin Allah ya yi tsada akan abaka duniya da duk abin da yake ciki
an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam kala laqaba qausin fil janna lalle gurgudan baka da tsirkiya a aljanna khairun mimma taqulu alaihi shams wa tahu
ya fi kima da tsada akan abinda rana take fasko shi take hudawa tana fada
kaga rana tana hutawa daga gabacin duniya ta fada yammacin duniya to sabgon da zaka yi yayi maka alkhairi daga abaka duk duniya da abinda qaba qausin fil janna gurin da mahallin da bai huce tsakani na baka da tsirkiya ba dai hilin da bai huce wannan ba da nuna ma abinda zai saya maka aljanna kawai amalin salihu to khairun min ad-dunya wa ma fiha yafi alkhair khairun shine yafi alkhair mimma taqulu alayhi shams wa taghrib wa qala la ghadwatun aw rawa fi sabilillah yace lalle sabko ko yammacin da zaka yi dan ciyar addinin Allah gaba khairun mimma taqulu alayhi shams wa taghrib wannan ya nuna fadalan sabko dan ciyar addinin Allah gaba wannan sabko ne wanda mumini zai yi shi na zuwa makaranta ko kuma yin wani abu wanda yake da alaka da addini masallaci ko shi'ira daga sha'air na addinin Allah ko yin wa'azi ko zuwa wa'azi duk wannan abin nan mutum zai yi to yana da wannan garaba sai babul huril ain wannan babu kuma zai mana bayani akan mata waɗanda suke na aljanna ai aka ce al-hawra'u majan da take da wuri falla ido al-ain wanda take manyan take da manyan baki wanda yake na ido ma'ana siffa ce daga siffofi waɗanda suke nuna cikar kyawu na mace sai aka ce maka to su mata aljanna ma ga baki daya sai aka kira su da irin wannan siffa din wanda yake na cikar kyawu a tattare da su wannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala malicin kowa da komi wanda shi ya halicci komi amma sai ce inna ansha'nahunna insha faj'alnahunna abkara tabbas mu ne da kanmu muka kirkire su muka kaje su kaga wanda take ta da banta musamman to kaga wanda Allah shi ansha ya kage mu dukan mu gaba daya ya kage duniya duka to kuma sai ya ce inna ansha'nahunna insha kaga wannan duka dan kwadaitarwa ne shi yasa kuskure ne wai kace kana ibada ba dan kudan aljanna ba ba dan tsoron wuta ba yanzu duk wannan ayoyin da Allah yake ta fadi ya tufa alayhim wildanun mukhalladun fi jannatin aliya wa tufa daniya kaga fi jannatin aliya la qasmu fiha la ghiya fiha ayn jariya fiha surun marfu'a wa akwab mawdu'a wa ramariku masbuba wa zarabiyyu mabsusa yanzu duk wannan abin kace kai ba dan shi ba kake Allah ya fadi yace wala am tayrin mimma yashtahu ya a dawo bangaren abeban marmari a kawo wa fakihatin kathira a kawo Allah ya ce wa janal jannata nidal abubuwan tsinkar ƴaƴan itacen duka kusa suke duk irin abin da Allah zai ta faɗi cikin in aka ce ku yi kaza kawai daga ƙarshe sai a faɗi maka ni'imar da aka sama kai kuma sai kace ba dan kuɗin bonus kai to yanzu me kake nihi da diddan Allah wannan kuɗin taro da ubangiji subhanahu wataala kenan mu'mini Allah ya ba mu labari cikin Qur'ani dan mu kaunaci aljanna mu yi kudan aljanna mu aikata abin da zai samu zai kai mu aljanna shine ba yake mu duwan ayo anan san sai ya kudaitar ya zabaras dan saboda kudan aljanna ya samu mu huwama sai aka wadi duk abubuwan kudai na duniya su yinan nasu hubu shawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara shi yasa aka ce maka yufu alal wildanu mukhalladuna tabbata dabi'ar ka akwai son wannan sai aka ce wato akwai tilin yara da za a baka kaga kenan ga sanin gurin sai aka kama hubu shahawat min an-nisa'i sai ake ta baka labari akwai mata kaza za a baka wa zawjina hum bi hurin in wa kaga ake ta gaya maka mun musu arme da kaza mun babu kaza ga mata wa kawaib at-tiraba kaga wa ka san di haka kale a kaga subhanahu wataala daidai da suffar su mata kin duk abin da karan farko wanda zai gama ce zai kalla to sai Allah ya ce maka gashi nan gurin duk abin da ka gama karan farko a ce ga wannan zaka idan ka zai kalle ta to fasuni Allah ya gaya maka kawaiba atraba ka gani wa kawaiba Allah subhanahu wataala ce urban atraba duk waɗannan siffofi ne wai mace wadda take mai shagwaba
wadda take mai kwalkwasa shine wa qurban atraba kuma sannan tsare ku juna ba wai tsofaffi ba ko kaza a wadda talakanci ta iya soyayya take da kwalkwasa dai ita ji aka ce ma qurban in ka ji qurban wannan ake nufi wa kawaiba da aka ce maka wadda sibbobinta na mace na matsayin ta mace mama to ba su kwanta ba za ta ba kwanta ba shine wa kawaiba ta ba in ka ji wa kawaiba da aka ce ma kawaiba alkawaba ita ce wadda take da wannan sifa kuma atraba duk tsare kun ji wannan ho qur'ani ne yake ga maka yanzu dan Allah duk waɗannan abubuwan da alqur'ani yake ga maka na sifar wannan na abu an ka dawo bangaren furwi Allah subhanahu wataala sai ce maka bangaren wannan kenan menene wa talhim mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub ka gani daidai da ayaba sai da aka ga maka sifar ayabakin ga yanda yanayin ayaba yake wancan awanabu sai da Allah subhanahu wataala ga ma inabin aljanna ga yanda yake to yanzu duk waɗannan abubuwan da ake bi a baka labari abun furmi la matsayirin lamuna ababe wanda suke na abin nan a dawo bangaren ma kai abinda ma idanka zai kalla na wani filar ko su abubuwa duk Allah subhanahu wataala ya gaya mana sannan gurin zama ka gani saboda haka wal qanatirul muqattarati min adh-dhahabi wal fiddati to sai aka ce ma wannan aljannatan guda biyu su kuma ɗaya aljanna an yi ta zinariya da ita da duk abin birgin da komai duk da zinariya ne ka gani manzalar sa sai ya ce lalle a ciyar aljanna da akwai ghuraf wasu ɗakuna yura zahiruha min batiniha batiniha min zahiruha in kana ciki kana ga waje in kana waje kana ga ciki zinariya ce fa tsantsar zinariya in kana son ka ga tsantsar zinariya bi ma'anar kalma ai ka ji can gilasu ne na zinariya su wannan gurafin Allah ya tanade su liman alanan kalam ga masu tausasa magana ululin nasu husna inna da Allah subhanahu wataala ce kulli ibadi ulil tihi ahsan liman alanan kalam ga masu tausasa ma mutane magana wa qama ta'ama masu ciyar al'umma abinci wa sallu bina bilal wa nasu niyam su ne aka tana wannan dakunan nasu ne ba na kowa ba to kaga tsarin kenan to wannan abubuwa duka yana tabbatar da ni'imar dan mu yi kwadai in kai mai san kayan alato ne ga sanan in kai mai kudin kaza ne na duniya gashi nan in kai mai san kaza gashi nan gurin kenan duk an baka labari ana Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala law anna mar'atan min ahli aljanna da a ce mace daga mata aljanna ittalat ila ahli al-ard taleku daga can sama kago ne ya nuna aljanna tana ina tana sama tunda ittalat kaga daga sama ne aleko kasa taleko ila al-ardi la adaat ma bainahuma da ta haska ga duk abin da yake tsakanin sama da kasa gabaki daya wannan hasken huskar kenan yaya kake tunanin ta kuma ya kake tunanin ta kaga ni in ta shigo kuma duk duniya sai ta cika da kamshi da Allah kale ki wai da homa ce guda daya kuma tunamin daga nan zuwa sama shekara da dan Allah daga nan zuwa sama shekara da to amma tare da haka ho sai sun bata shi Allah wani bai raba da wannan kullun yana jaraba shine zinacin zinaci cin bucin bai hakura da matar shi ba yanzu wani shi arman ma bai bayyana neman kudin arman yana tafa fitka kuma karhin shawa ne kai yayi ka karhin shawa dan Allah an ba rashin adalcin mutane ba mutun nawa ne wanda abukan ka su ba su yi ba arma kuma shawa da kake da su suna da shawa ko ba taba zuwa su aika da ba daidai ba amma kana da mace daya mace biyu wani kaga sama da haka ma amma bai da lokacin wannan mata zai zubda su wani ya ga in nawa ne zai kashe dare dai sai kashe shi ka dari ya bada can gurin a musu burushin ayi wani ne can gurin ya gamu ya je ya hadu da can gurin ya sayi wani gida na musamman munafikin gida har ka je ka mutu a halin wannan kuma kungurus tunda da ka mutu aka je aka dauko ka daga munafikin gida yaya kaga ai kabar ma bai abun kumiya komai zaka ce mala'iku su zo su yi ido hudu da kai a motarka kana hanyar tahiya wani randebu ko kana gurin wani randebu ko kana wani gida ko kana gurin da Allah ka ce ni kuma ya kake tunani matar da ka bari alhakinta in ta maka baka addu'a Allah ya amshi addu'arta ta hakan kuma me zaka ga ma Allah ga wanda sun hika sha'awa su ba su yi arman ba ka gani kuma ana zance aljanna su ce Allah ya samu shi sai ka ce da su suka yi aljanna ko su suka yi abin ka gani kaga ta'addancin yayi wato ita aljanna duk abu in ka zaman to ka cinye da dadan ka duniya fa shikenan Allah zai ce azhaqu tayyibatukum fiha tukum dunya man shariba hafi dunya la yashrabu hafi akhir wanda ya sha giya a duniya a lahira ba zai sha ba ta lahira ya sha bai tuba bai shiga aljanna kaga kuma a hana maka abu ai azaba ce annabi adam da Allah ya ce ka ci ko wace itaciya ga tanan gurin amma sai Allah ya ce wala taqrabu hadhihi shajara ya akai kudin dan adam to kai yanzu ka shiga a ce anharu dukka sha amma banda anharu min khamri sai dai ayi tawaka labari an hana maka sha anharu min khamri kaga kuma haka Allah subhanahu wataala zai hana ka kaga Allah subhanahu wataala ya ce fa bima laqad yum misaqam fa bi zulmin min alladhina hadu haramna alim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddim an sabilillahi katira sai Allah ya hana ka kuma shikenan man shariba fi dunya la yashrabu fi al-akhirah wanda ya sha a duniya ba zai sha ba a lahira to dan Allah sai mutun yaje ta aikata alfashin shi sai aka haramta mishi wancan na aljannan kaga Allah karim to kaga wannan duka law annama ittalat ila aljanna la adaat ma bainahuma da ta haskaka sakankanin so da dabi'a ce ta dan adam wa bashirul ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruzqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruzqna min qablu utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara kaga in aka kawo ma ga gida ga abinci ga ga sai a ce ma kuma gashi diddan wai kakka kwallafa idanka ga wanda yake na duniya kaga لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواج من زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه كركا دنگا كالو نان وند سكي ابين ا كدوبي ابين الله سبحانه وتعالى تانا دما ا غبا ك حقره د ابين الله يا سامن ما تو wannan musiba da kake gare aka samu kai mutan zai aure mace sai a shekara guda ba ruwan shi da ita wani shekara biyu ya barta azube kamar baiwa ita ba abin nan ba daga gefe ɗaya wata mata zaman to ta fitinu ka gani saboda kawai ya sa ma kanshi musifa ya sa ma kanshi kazamta ya sa ma kanshi biye-biyen mata wanda suke na banza yana ta biye-biyen kazamta kuma ana zance aljanna ya ce shi ma aljanna za shi min aljanna ya tara ila al-adad ma bainahuma wala mala'atu riha ka gani wo kuma da ta cike duk duniya da kamshi wala mala'atu riha kuma da ta cika duk duniya da kamshi shi yasa kaga ai ake ce ma mata wani wannan shaye-shayen na banza da wani wannan in duka ki ciyaye sai ki haramta ma kanki samun wancan hasken na lahira gurin ado yana can makiyaji na aljanna kawai kasuwa ce mace za ta yi in kana son makiyaji na aljanna kana son ya zama toga kurin goma jina aljanna wata kasuwa ce su kurin jama'ar sunan ta ita kasuwa kurin da ka shiga ka canza in kuma Allah ya taimake ka ka samu ganin Allah kuma an kare in kuma ka samu wannan karshen kyau kenan huskar da ta ga Allah ba dai bace na wanda ba ta ga Allah saboda haka wacce mijinta shi yana samun ganin Allah to can shi yahi na wanda mijinta bai samu shine kaga aka ce ai mace mijin kikin tashi ke zaki tare shi shima in ma bai tashi kike yi hawa mai ruwa dan ya ku tashi ku yi ibada saboda ya zama aljannan ma ku samu duka can kolin ba sai an je ba aljannan mu sai an je lahira mu sai ta ci ziyada ina kaga wallahi ai abun ban san inda na san haka ne gaskiya da ma na samu duka kaga kenan har ga hankali la gad ma baina wa mar'atu riha kuma da ta cika da kamshi sau da shi aljanna tsakanin kare ita shekara 500 kace jiyo kamshin furwi na aljanna da kamshin turara aljanna shekara 500 to shi yasa ita ma mace inda za ta tsinka tsakanin mu da duniya sama da shekara 500 to da haika kamshin turaran ta duniya gaba su da mu gusum da arewa sai an ji wani irin kamshin da arasa ma kamshin menene wannan kamshin jibin ne ba turare kamshin gumin jiki ne gumin jikin ne kamshin jikin ne wai jikin ne yake feso wannan kamshin to kaga so duka baki da gidan aljanna da duka haka yake wala nasiquha ala rasiha kuma dan kwalin da yake kanta adikon da za ta dan dora a kanta khairun min ad-dunya wa ma fiha ya hi duniya da abin da yake cikin tsada adiko ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lamin dila sa'ad fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha mishur in sa'ad wa al-janna shefi al-khairi dunya da duk abin da yake ciki kaga abin da kaga Allah ya tanada me yasa Allah so ya ce mu yi hakuri mu yi hakuri mu jajirce akwai ni'imar da Allah ya tanadar mana a can in kana neman mulki yana gidan al-janna wa idza ra'aita thumma ra'aita ni'ima wa mulkan kabira hadimai dubuno za a baka mata ne kai kade kowa aljanna sarki ne kowa aljanna sarki ne a gidan shi mutane wajen dubunna karkashin ka kai ne kace umarni ayi can gurin ayi can in kana da gayyata kawace ne zaka yi azuwa kuma kullun biki ne kullun sallah ce kullun biki ne kullun sallah ce kullun biki ne kawai inna sawar jannatul yawma fi shughlin fakihun hum wa azwaju ala al-araki muttaki'un kullun cikin shagali ne da shakatawa kawai da hutawa gida ne wanda yake da shakatawa gaba ɗaya in kana neman gidan samari da ƴan mata to can ne saboda babu wata tsuwa ba kawai samari ne da ƴan mata shekara 33 ne da kai da baba da kaka duka da dadiya da baba da kaka da duka shekara 33 ce kuma tsawon mu gaba ɗaya tsawon annabi Adamu ne zira'i 60 babu gajere da dogo da wada da wai balle ne ma wani hasada wancan ta ce mishin ta gajere wancan ta ce duka ɗaya ne duk abin da tunda ba dama abin da yake ka hasada na duniya wacce yana gaida da kaza wacce yana da to gaba ɗaya ba zan ci wannan kuma wani zafana ma fi sudurin min khilli an cire wannan kyashin da kwangyan kawai kowa kaunar kowa ke kai wani nashi amma gani kake kai ka hishe ma jin daɗi haka dai ba ake tahiya to me za a yi mugunta da wannan shi yasa Allah ya bani wannan dan mu yi kwaɗan mu zama mu shige ta ga gaisuwa ta mala'iku kuma mala'ikun da sun saba a duniya su suke rubuta ayyukanmu anil yamini wa anil shimali qa'id to a ranar za su bayyana ta ko ina kuma suna shiga wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab yaquluna salamun alaykum kaw sallama ce za ta ko wace kofar gidan naka kaw shiga ce za su dinga zaka dinga ga ranan malaikun ga su za a gaisa a tantauna su maka jinjina a inda ka dage kai ibada da kaza sai maka jinjina kuma za su ga mama wannan abu mu muka karfafe ka saboda innal malaki lamma wannan shaytani lamma malaika yana da wani sake-sake wani abu da yake jewa ma sai ka ji kawai kana san ɗa'a ka ji wani tunanin alheri to mala'ika ne jewa maka wannan tunanin zai ce maka mu ne muka taimake ku akan ka ka gani tun daga kuma wannan tun daga ma mutuwa tun daga mutuwa annabi ladina qalu rabbuna ma thumma istaqamu tatanzalu alayhim almala'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatikum ad-dunya fil akhirah dama a duniya mu ne majibitan ku kuma a lahira mu kaga kar ku yi bakin ciki mu ne da ma muke shi ta ku kuma haka bai kuma da ku ka bari ba za su tuzarta to duka waɗannan kenan ni'imomi ne na aljanna ga masu jajircewa akan daukaka addini Allah babu man yankutu aw yaqalu fi sabilillah wa alaikum salam ba kuwa bane zai ga Allah e mu'mine duk waɗanda suke mu'mine za su ga Allah wanda suka shiga aljanna duk za su ga Allah he dai gurgurdan mataki matakin su amma duk wanda suke dan aljanna za su ga Allah duk wanda ya shiga aljanna zai ga Allah to wannan kaga so ɗaya ne saboda kaga Allah subhanahu wataala yace kalla innam arrabbihim yawma idhil lamahjubun to kaga masu imani su kuma su ne waɗanda za su gani shi yasa Allah zai ce hal turidu ni shan azidu ka gani to akwai yayi wanda Allah zai ga baki ɗaya duk mu'mine sai ya zama sallah to akwai kuma waɗanda su kamar a sati suna da ranaku kamar ranar juma'a wanda za su ji babu shamaki kenan za suna da daman da za su to amma ba kowa bane a wannan kamar wanda suke san harbace Qur'ani su ne suna da wannan za su zo su wani lokacin Allah zai karanta musu Qur'ani za su ji a yi kakari karshen dai jin daɗi a ranar Allah subhanahu wataala ne za ka ce lallai a wuce a mishi kaga ai karshe kenan amin to kaga yanzu na wa alaikum salam
maza
an ce wa zawajna na wadda eh maza mutarin cin gurin za a duba mazan na duniya sun baba akwai mutanen ma da Allah subhanahu wataala zai kirkire su saboda aljanna ba za ta cika ba sai an kirkiro su kawai Allah kirkiro su al'umma din sai a sasu to amma su da aka kirkira kaga ba su kai ba na duniya to yanzu inda wanda ya haifa matan da ita macen ta duniya ba dai ba take da wadancan ita kuma ta lullunka wadancan to sai a duba wani kuma wanda shi ma la'alla matar shi ta lalla kuma wanda za ka ara ma ne yayi hubbasa kina hada duka shine wa ni radi Allah na na eh su sun luka wadancan dama su na duniya yanzu wannan sifofin da aka wadi to su wanda suke na duniya sun hi wadancan saboda in har na duniya ba su wadancan ba ai zai zama wadancan sun bibice na duniya a cikin aljanna to kaga su kuma wadancan zama hadime ne na duniya shi yasa su ma za su yi jinjina matsayin su wannan na aljanna kamar ku yangi ne ga wadannan na duniya in kun je da matar ka aljanna to wadancan kamar ita ce uwar gida su kamar su ku yangin ta ne ka ji inda abin ce ita tana sama da su ita ce mai gida wani wa radiyar kara ba ta nabi su sa akawaman anamsa ba ta nabi su sa akawaman min bani sulaimi anamsa sa ya aika wasu daga bani sulaimi ila bani amir gurin kabila ta bani amir bi saba'ina cikin mutane saba'in fara ma kadimu lokacin da suka zo kala lahu da suka isa garin kala lahu khali anas ya ce sai dan uwan ma'aiya ta ya ce musu ataqaddamukum ni zan gabace ku zan huce gaba fa in amanuni in sun bani aminci sun yarda za su amintar da ni hatta uballigahum har in isan musu ar rasul sa safan manzar sa sa kenan zan shiga gaba zan nemi sun bani amma aminci in isar musu da safan manzar sa sa in sun ce sun bani aminci wani ba zai taba ni ba har in bani safan in tahiyata to shikenan saboda haka wa illa kuntum minni qariban in ko ba haka ba kenan kuna kusa da ni shikenan sai in juyo mu tafi in sun ki bani aminci fa taqaddama zai je fa amalu suka ce kwarai zo mun ba kalamu ne zo ka isar rasa ku fa bayna ma yuhaddithuhum lokacin da yake ba su labari akan musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam akan manzara sasar idza awmu ila rajulin minhu sai suka yi sunyar ga wani daga cikin su fa ta'anahu bi ruhi sai ya soke shi da mashi fa anfadha kawai sai ya zartar ne sai ya halaka shi فقال سيجي الله أكبر كرنش يهودا سيجي الله أكبر فزت ورب الكعبة الله شيني سمر كوا للي نار ربانتا نارن سيد أبنججن كعبة أبنية ما ياسم كرنش يهودا غاشي كيامي عنده كوا فأنفضه يزر تمي كنا سوكا وانده كنا متوا أما كرنش يهودا سيجي فزت بايوال كليتا كغوارين الله أكبر الله شيني سمر sai ya ce fustu na rabanta wannan kalmar da ya faɗi ita ta zama sanadiyya musulmtar wancan daga cikin ɗan ƙabila wannan kalmar da ya faɗi ita ta zama sanadiyyar musulmtar saboda ga fustu rabbil ka'aba kuma gashi kuma sannan malu ala baqiyati ashabihi sai suka kuma juya suka karkata cikin ragowar abukan nashi faqataluhu suka karkashe su illa rajulan kawai wanda basu kace ba sai wani mutum a araja gurgu ne ma sai da jabala ya gure ji haudutsu kaleka ka gani da maralla gurgu ne ma shi ya Allah su tsirar da mutum da su wajen da kafon su suna amma shi gashi gurgu ne ma shi Allah bai saba da rabon zai samu shari kaga kai afun kenaila sai da jabal ba khabar jibril annabi sallallahu alaihi wasallam annahum qadilaku rabbahum malaika jibril sai ba manzo sallallahu alaihi wasallam cewa mutanen nan sun haɗu da ubangiji faradi anhum ardahu kuma Allah ya yarda da su ubangiji ya yarda da su fa kunna naqra'u yace mun kasance muna karantawa an ballagu qaumana wanda yake jagoran su Amir ibn Tufail an ballagu qaumana lalle ku isar ma mutanen mu an qarila qina rabbana cewa fa mun gamu da ubangiji faradi anna wa ardana Allah ya yarda da mu ya yarda da mu sun mun su khabar daga ba aka shahida ce sai da muka karanta ta daga ba sai aka shahida dan Allah ya karrama su ya nuna matsayin su aka sabka da fa'a alaihim arba'ina sabahan
annabi sa sai dinga musu alqanutun Allah ya daidai da su kwana 40 alarihilin ya dinga kabila tarhi wa zakwan da zakwan wa bani lahayan da bani lahayan wa bani usayya da bani usayya alladhina asaw Allah wa rasula wanda suka faddare suka saba ma Allah suka saba ma maji sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya nuna dukkanin mutumin da aka soke shi ko aka mai illa addinin Allah to kenan wannan abin zai zame mishi sakamakon shi tukuicin shi shine gidan aljanna ya nuna irin yanda annabi sai ka aika aje a karantar da al'umma addinin musulunci sai kuma yadda kafirai suke da amana innahum la aymana lahum kaga sai da yana yi amana suka ba su amana sai kuma yanda mu'mini in imani ya ratsa zuciyar shi kare kayan da yace Allahu akbar fuztu rabbil ka'aba na rabbanta na rantsi da ubangijin ka'aba wannan ya nuna yana da tabbacin menene manufar shi niyyar shi kenan kyakkyawa ce ya samu shahada ta daukaka addinin Allah sai kuma yanda mu'minai sun mutu ma hasana satana tar le kaga ga ya mutu ma amma he da ya samu ladan wancan ya mutu ma sai zama shine musabbabin musulunta amin alhali abe da rai sai zama wannan kalmar da ya faɗi ita ce nawa zaka ga wanda dalilin musulmin da ake kashewa a Palestine ya jaza musu dalilin wannan suka shiga addinin musulunci saboda za su ga ga an kashe wasu al'umma an rusa gidajensu an kashe mace a tace an kashe mun diyana kaza an rusa mun kaza amma kuma gefe ɗaya tana ce alhamdulillah alhamdulillah qatalu abana'i kaza wa kaza wa kharrabu diyara wa kaza alhamdulillah alhamdulillah ma sha Allah shukran wala ala amrulillah kaga suna ta wannan suna godiyar Allah subhanahu wataala to irin wannan yana jefa sako diyawa sai kaga wasu na to duk wanda ya musulunta dalilin wanda ya shiga wani yanayi sai kallo ne musulunta to kaga yana da ladan shi saboda ai kai ne ya kalla musabbabin ka sai ya shiga addinin musulunci wannan ya nuna kenan fadlar da take tare da wanda aka ma illa addinin Allah bai yi asara ba babu man yujrahu fi sabilillah wannan babu zai bayyana mana fadla na wanda aka raunata hanyar daukaka addinin Allah annabi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadi narin tsai da wanda raina ke hannun shi la yakulam hadu fi sabilillah babu wani da za a ma rauni a hanyar daukaka addinin Allah wallahu alam biman yakulam fi sabili na akwai hadisi ko an jaddab ibn sufyan radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi ba'd al mashahid annabi sa bangaren mashahid wasu yaki daga yakukuna da yaje wa qad damiyat isba'u an raunata ya tsanye shi fa kala yace hal anta illa isbu'un dimiti wa fi sabilillahi ma laqit ai bace zaman to face ya tsanya ce kwaya daya aka raunata kuma ma ba a banza ba raunin da aka yi wa fi sabilillahi a hanyar daukaka addinin Allah ne shi kuma babu wata wahala da zaka isha a hanyar daukaka addinin Allah face sai Allah subhanahu wataala ya baka ladan wannan wahala din da ya zaman to ka sha kagan duk abin da zai faru ga bawa a hanyar daukaka addinin Allah to za a rubuta mishi ladan wannan babu man yujrahu fi sabilillah wannan babu zai bayyana mana hukuncin wanda aka ma jihu aka ma rauni a hanyar tafiyar da addinin Allah annabi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadi narin tsira ubangijin da raina ke hannun shi la yakulam hadun fi sabilillah babu wani ɗaya da za a ma rauni a hanyar tafiyar da addinin Allah wallahu alam biman yuklamu fi sabili Allah shine mafi sanin wanda aka ma rauni a hanyar daukaka addinin shi Allah shine mafi sanin wane ne wanda raunin shi a hanyar daukaka addinin Allah ne shi abin ba da'awa bace ba ba kai bane zaka wadi abin ka ce mujahide ka ce kaza wane shahidi irin ne shi'a a ce wane shahidi yanzu mun samu shuhada guda kaza mun samu wane ne guda kaza to a ba kai bane zaka fadi ka ce wane yayi kaza wane ko kuma mu wannan muke yi dan ta addama ce shahada yake shahada an maida ta kamar wani arha zaka ji mutum ya ce hayyan ma kure shi kawai in yi shahada Allah hayyan ma kure kawai in yi shahada sai ka ce dai shahada an maida ta abuwar wannan wallahi Allah wani lokaci wannan za hinka ya ga kawai ya ji an mishi hukunci shine fa mara gaskiya amma cikin da za a ban bindiga da na halbi alqalin na halbi wane na halbi waye na yi jihadi
saboda kamar abin kawai jahilci ya sa mutane ba su ma san ba menene ake ce ma jihadi kuma ba san ba ma menene shahada. Shi ne zaka ga waɗannan duka masu kashe mutane a masallaci masu ne suna cewa jihadi suke mutu yana la ilaha illallah su yanka shi, mutu ya fito daga sallah su halbe shi su je masallaci su haka bam. Mace tana bautar Allah tana ibada tana nan a kama ta ce ku yanga ci, kuma wai jihadi ne yake dukiyar mutane a wawushe, wane ne isa a dora ma mutane zalunci da kwata kuɗi a ce abin nan ne yake dora musu jizya ci jizya ci. Saboda wai kawai mun ga maka kawure ne ce kai nan ka zauna ai musiba jarraba tsaka jarraba ka gani jarraba tsaka jarraba kuma nan duka shigowa ce ka dauka wai dan ko suna sallah ko suna azumi ko suna dama. Annabi sansa ya bada labari, Annabi sansa ya ce ta hakuru salata gama salatu zaka rena sallarka in ka ga tasu zaka rena karatunka in ka ga nasu. Suna da bala'in karatun Qur'ani yawan zikiri yawan sallah suna raka'o'i ɗaruruwa da dare sai su yi raka'a ɗari da dare sai kaga kandare kan yi ne suna safka zikiri kuma da koyaushe harshensu kawai zikiri zaka. Amma duk wanda ya ce yamriquna min ad-din kama yamriqu as-sami min ar-rami thumma la yu'minu suna fice ma addini kamar yadda kibiya take ficiya daga faka suna ficiya daga addini. So do to shi musuluncin dama jahili ba kawai ga shiga kamar shi ne musulunci ana huta ana shiga ne musulunci ne haka ne inda da jahilci wallahi manzalan sansa yake cewa ba durbilan fitane ka kida lail muslim yusbi rajul mu'mina wa yusbi kafira wa yusbi mu'mina wa yusbi kafira bi udinahu bi ardi min ad-dunya baka gankana le kayana gida kana jin fashoshin jahilan nan zakai taji kawai mutu yayi radda kawai kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai ya fice ana zan ce kawai fitar to su ma waɗannan ai jahilai ne yanzu yan boko haram wani malami yake karantar da su kawai to su ne ala kawai abinda wancan ya gaya musu shine wanda yake laba a yanar gizo ko abin da ya dan larabo ya dan dubo ya gano sai ga ya musu shikenan shine za su yi abin da shine ba to wannan jahilci suna ficiya daga addini kamar yadda kibiya take ficiya. To kaga kenan kakkai mamaki ibada ba ita zaka kalla ba wanda ya kace sayyidina Ali har an kamo shi kawai halalaki ya inal hukm illa lillah inal hukm illa lillah babu wani alkali kurum sai hukuncin Allah shi ai kaga shi yasa nafsa sai ce kalmatu haqqin yuradu bihal batil yaquluna min khairi qawlil bariyya suna fadin biyayyen magana ta al'umma suna fada abin da ba shi ba munafiki ma yaquluna biya fa ma laysa fi qulubihim in lakum illa lillah dawlan muslimci yanzu kai mamaki da wani ya ce maka zai kawo dawlan muslimci abinda nafsa sai ya fadi wanda ya kace sayyidina Ali ma ce ke in lakum illa lillah kuma ba ma wai gwamnati ba ta constitution gwamnatin sayyidina Ali mai shari'a khalifa na hudu na manzalar sallallahu alaihi wasallam suka ce dagutu ne dan kakkai mamaki suka ce dagutu ne Amr ibn al-As dagutu ne Muawiya dagutu ne kuma suka ce zamu kashe waɗannan mu kusanci Allah mu ma Allah babbar ibada mu babban jihadi mu kusanci Allah kisan su ya zama shine sababin shigan mu aljanna. Yanzu duk wannan Roman ha su wai za su kashe sayyidina Ali da Amr ibn al-As da Muawiya dan su samu wannan garaba sannan su su inda ake fara shi yasa nan sai ce sufaul ahla suna da wauta tunani shubuha ta shige su da shubuha ne zaka kashe mutum kai tuni kana dab da wuta kuma kai kana ga wai ka kusanci Allah to ka ji hadarin fa shi yasa musulunci da jahilci ba yi shine illan yan ta'addan nan da kake gani inda wallahi zaka saku tantauna da wani a cikin su ku tantauna ya ajiye hankalin shi sai kaga ya tuba ya gane kawai zaka ji an dora shi akan baibai banna manta a Kano tare ina daki wani matashi ya zo matashin ashe wasu sun sa shi ba a gurin da aka same shi a gurin da wanda ya kulla alakar da shi Allah garejin duk ta kafare ce duk gare mai dama dama ne a garejin wata rana ya ce mun yana son Qur'ani Qur'ani wanda yake na yarabanci na ce mushi to gashi ya bada 5,000 sai ce a'a in gaya mushi dai yanda zai abin nan saboda shi kococe shi in zai sai babe baya neman raki shi ko ci kale ka gaga shine musulmin gurin to shi yara a gurin a nan ne ya samu wanda kawai sai kulla hulda sai nake ga shi ga to abin yana damuci yana cikin haira da shakka yazo yace sai tambaya ce kaza kaza sai na gane tambayin wanda sun jefa mushi wannan shigohi ne wayance mushi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai kun kai mutum 10,000 a gare to kar ku saki a muku shari'a da wannan sai da alqur'ani in dai musulmi sun kai 10,000 an ce kaza daga karshe ta ce tani an gaigaya mushi an ki kawai yanzu so ne ake yarda za a bashi bindiga za a aiko mai bindiga daga Jos wallahi yaran nan mata bai kai shekara 20 ba shekara 10 yace daga Jos an yi abin nan kenan kawai da shi da Jos din da shi suke wa in ya gamsu ya mika ya sallama kenan za a turo mai bindiga ma za a mika Allah to kaga nace kaga da ka halaka irin shi ne su sa su je su kashe uwansu su kashe duk mutane su kashe duk kaza san san surra al'umma ka ai wannan su yi ta bada wannan ai ta ka kashe to duka menene shubha ce shubha ce shi yasa inda shubha ko bi mutun zai je aikata ba sun ma musulunci gurgo fahimta wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin khawarija kuma in dai ka kalli hadisa ta khawarija in dai ba su raga ma sayyidina Ali ba ka san ba wani malamin da za su iya raga ma yaqtulun ala alislam wa yad'una ala ash-shirk shi yasa hanya mafi sauki in ka gamu da dan boko haram wanda ka ce mushi ma kai fa addinin ma sallallahu alaihi wasallam gwadda ma ka nuna mai ma kai kirista ne tunda wani dan kurwa ma gwadda ka gwada zai ce a to shi za a koya muku qur'ani a koya ma karatun qur'ani a kiyaye ka baka kariya haka wani daga magabata suka yi suna hadu ya ce to ga kwanfanyen mutanen can wa ya za yi sai ce to shikenan bari zan yi tauriya zan ce me in suka ce daga ya ce amu mene ne shirki ma'ana ina nufin masu sharika na tahiya sharika ta bulago ce ko daga ina kuke ce ai mu ne mushriki muna mushriki kake nan muna musharaka muna sharika ta tahiya suka ce ma da lamara burku annabi sai Allah ya ce in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajru wa tasma ka lafa kuma burku ma mana ce to ya ga ba su guri ce aka ba su guri aka ba su abinci kullun yace suke sa wani mutum daya sai koya ya karanta mana Qur'ani sai da muka yi kamota muka ce to muna son mutahi aka gama mu da wadansu suka raka mu suka kai mu yadda suka kai mu gurin da gab aminci an wuce duk wani kwanfanya ta su aka ce to shikenan aka yi ban kwana da mu kage saboda yaqtulun al-islam wa yad'una al-shirk inda za ku ga muka yaga kai ustazi ne ko balle ma a ce kai ahlus sunna ne ai ka ga bai kashe ka ba kurum kwanukan ka ne a gaba kurum kwanukan ka ne a gaba in ka ga bai kashe ka ba ko ka ga dan boko haram bai kashe ka ba kana halu wai kan ma ka yi ka ce wallahi ai ni ahlus sunna ne to so da ya san ba dan uwan nasu bane Allah kare mu Allah tabbatar da imani a zakatun mu Allah kare mu daga dukkanin wasu shubuhai ya rabbul alamin Allah gina imani a zakatun mu tabbatar da rigadugan mu akan hanya ta daidai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كما باركت على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كما باركت على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كما باركت على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كما باركت على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كما باركت على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كما باركت على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كما باركت على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كما باركت على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كما باركت على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كما باركت على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كما باركت على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم